Mutane hudun da hukumar ta EFCC ta gurfanar tare da tsohon mataimakin gwamna Mutare Shagari a babbar kotun tarayya a Sokoto sun hada da shugaban jam'iyyar PDP na jihar Ibrahim Mill Goma da tsohon dan takarar gwamna na jam'iyyar Abdullahi Wali, kazalika da wasu jigajigan jam'iyyar biyu Ibrahim Gidado da Nasiru Dalhatu Bafarawa. An caji mutanen da laifuka biyar da suka shafi badakalar kudade ta tsohon ministan man fetur Dizeni Madoke da adadin su ya kai naira miliyan 500. Barista Johnson Ojobani shine jagoran ayarin lauyoyin hukumar EFCC a zaman kotun.
On charges bordering on money laundering, some of 500 million naira that was disputed among the defendants sometime shortly before the 2015 election.
Yace ana zargin su ne da sama da fadi da kuma rarraba kudi naira miliyan 500 jim kadan kafin zaben shekara ta 2015 ba tare da amfani da hukumomin hada-hadar kudade da suka kamata ba. An rarraba kudaden ne miliyoyi ba ta hanyar banki ba wanda ya saba wa doka. Wannan kuma sashe ne na kudaden da ake zargin Dizeni ta yi awon gaba da su ne ta kuma rarraba su kafin gudanar da zaben shekara ta 2015. Dukkan waɗanda ake zargin dai sun ki karba cajin laifukan da ake musu. To sai dai bayan tafka muhawara tsakanin lauyoyin da ke gabatar da kara da kuma na waɗanda ake karar, alƙalin kotun mai shari'a Saleh Kogo Idrisa ya dage zaman sauraren karar zuwa GB Alhamis domin yanke hukuncin kotu dangane da buƙatar bada belin waɗanda ake tuhumar. Haka kuma alƙalin ya bada umarnin ci gaba da tsare su a ofishin rundunar 'yan sandan jihar ta Sokoto har ya zuwa ranar ta Alhamis. Lauyan ɗaya daga cikin waɗanda ake tuhumar, wato mataimakin gwamna Mutare Shagari, barista Ibrahim Idris, ya bayyana ra'ayinsa akan matakin na kotu.
Well, I mean, the issue of bail is squarely within the discretion of the court.
Yace dama bada beli ra'ayi ne na kotu, idan ta ga ya dace za ta bayar. To amma yanzu suna da sawayi 48 ne domin su yi nazarin buƙatar tamu ta karɓar beli, kuma shine kotun ta basu. Suna da yanci kuma abin da ya faru a yau yayi daidai da tanadin doka.
So what transpired today, brilliant, was in line with the law.
An gudanar da zaman na kotun ne a cikin matakan tsaro, duk da yake magoya bayan waɗanda ake tuhumar sun yi cincirin do domin halartar zaman kotun. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka, a Sokoto, Nigeria.